This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Laraba 28 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba Makeri da kanun labarai.
To Ibrahim, a jiya Talata, kungiyoyin ayyukan jin kai da ƙasa da ƙasa da dama sun yi kashedin cewa aikin agaji a zirin Gaza na kan hadarin rushewa sakamakon cikas da ayyukan Isra'ila ke yi. Shugaban addini a Iran a jiya Talata ya buɗe kofar sabunta tattaunawa da Amurka akan shirin nukuliyar Iran da ke samun bunƙasa cikin gaggawa. Kanin hukumar agajin gaggawa ta ƙasar Najeriya nema ta yi kashedi cewa asarar rayuka da aka samu sakamakon mummunan ambaliyar ruwan sama a ƙasar ka iya yin tsanani a watannin Satumba da Oktoba, lokacin da aka fi samun ruwan sama kamar da bakin ƙwarya.
To kanin labaran kenan, a babin rahotanni za a ji inda aka kwana a na baya-bayan nan na yawan wasan buyar da ake yi tsakanin hukumar EFCC da wasu tsaffin gwamnonin jihohin Najeriya, wannan karen jihar Kogi, inda wasu 'yan jihar ma ke shawartar tsohon gwamnan da ya miƙa wuya.
Bai kamata ya dinga boyewa ba, saboda komai daren dadewa in ya gabatar da kansa ya samu mutunci akan a ce an je an kamo shi.
Idan mun kada jamhuriyar Niger kuma, za a ji yadda aka tashi haikan wajen yaƙi da yawan kashe-kashen mutane da ake yi, musamman ma a yayin fashi a wuraren sana'ar tura kuɗi.
Akwai lokacin da duk kwayar da za a kama nan garin, akwai lokacin da an zo an ce sata, akwai lokacin da yanzu an komo an ce kuma yawan kashe mutane. Kenan menene matakai? Wannan polisai muna raka su da dangance da jan kokarin da suke.
Kamar kowace safiyar Laraba, yau ma za a ji shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyina ke gabatarwa, inda yau shirin zai taɓo shirye-shiryen babban zaben ƙasar Ghana. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga kashin farko na labaran duniya. A jiya Talata, kungiyoyin jin kai na ƙasa da ƙasa da dama sun yi kashedin cewa aikin jin kai a zirin Gaza na kan hadarin rushewa sakamakon cikas da ayyukan Isra'ila ke yi, da kuma kankancewar yankin da take kira wuri mai aminci ga fararen hulan Falasɗinawa. Aikin jin kai da ake gudanarwa a Gaza yana fuskantar kalubale, lamarin da ke hana dubban mutane samun abubuwan more rayuwa, a cewar Camilla Dogliotti, manajar ƙasa ta kungiyar jin kai da ƙasa mai suna Humanity and Inclusion Handicap ta Falasɗinawa. Ta ƙara da cewa babu wani wuri mai aminci, yayin da mutane da ke zama wato suke zama cikin fargaba na kwashe su da kuma fuskantar hare-hare. Muna buƙatar kare wuraren da ake kirarin yankuna ne na jin kai, kana mu tabbatar da kariya ga ma'aikatan jin kai saboda su ci gaba da tallafawa mutane da suke da tsananin buƙata. Ita ma Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a ranar Litinin cewa ta dakatar da galibin ayyukanta na jin kai, inda ya rige mata sa'o'i kalilan ta ɗage ko kuma ta ɗauke cibiyar gudanar da ayyukanta daga inda take. A jiya Talata, shugaban addini a Iran ya buɗe kofar sabunta tattaunawa da Amurka akan shirin nukuliyarta da ke samun bunƙasa cikin gaggawa. Yana faɗa wa gwamnatin farar hula ta ƙasar cewa babu damuwa a tattauna da abokan gaba. Kalaman na Ayatollah Ali Khamenei ya jajar layi ga duk wata tattaunawa da za a yi a ƙarƙashin gwamnatin shugaban ƙasa Masoud Pezeshkian mai aƙidar sauyi, kana ya sabunta kashedi da yake yi cewa ba za a aminta da Washington ba. Amma kalaman nasa sun yi nuni da abubuwa da ke tattare da yarjejeniyar nukuliyar Iran ta shekarar 2015 tare da manyan kasashen duniya, lamarin da ke waye takaitawa Iran shirinta na makaman nukuliyar, inda ita kuma aka ɗage mata takunkumin tattalin arziki. sai dai har yau akwai shakku akan damar da Pezeshkian ke da ita na gudanar da aikinsa yayin da ake kara samun tankiya da ke mamaye gabas ta tsakiya akan yakin Iran yakin Isra'ila da Hamas yayin da kuma Amurka ke shirin gudanar da zaben shugaban kasa a cikin watan Nuwamba wannan dai ba zai hana mu tattaunawa da abokan gaba ta wani fanni ba kamaini yana fada a wani sako da aka kafe a shafin sa yanar gizo Hukumar agajin gaggawa ta kasar Najeriya ne ma ta yi kashedi cewa asarar rayuka da aka samu sakamakon mummunan ambaliyar ruwan sama a kasar ka iya yin tsanani a cikin watannin Satumba da Oktoba lokacin da aka fi samun ruwan sama kamar da bakin kwarya. Tuni ambaliyar ta kashe sama da mutane 170 kana ta raba dubban ɗaruruwa da muhallansu a Najeriya a wannan shekara. A cewar alƙaluman da hukumar agajin gaggawan ta tattara ƙarƙashin tsarin bibiyar lamarin ya nuna mutane 170 ne suka mutu kana wasu 225 ambaliyar ta raba da muhallansu a jihohi 28 na Najeriya mai jihohi 36. Ambaliyar ta shafi tafi barna a jihohin Bauchi, Zamfara, Sokoto, Niger da kuma Jigawa. Mai magana da yawun hukumar ta nema Ezekiel Manzo ya zanta da muryar Amurka yana mai cewa
we are presently responding to a number of
yace a halin yanzu muna kai dauki a wurare da dama inda ambaliyar ta auku lamarin da ba zai kare ba saboda yanzu wato yanzu ne muke shiga lokacin damina sosai lamarin da muke fuskanta yafi kamari ne a arewacin kasar kana daga rahotannin da muke samu ana samun karuwan ruwa a kogin Benue da kuma kogin Niger kuma idan ruwan ya karu ruwa ya karu da yawa a cikin waɗannan kogunan zai batsi yayi ambaliya a cikin kasar mu da haka muna hasashen ganin ruwa da yawa daga jamhuriyar Niger Shiko Umar Namadi gwamnatin Jigawa ɗaya daga cikin jihohin da aka samu barna mafi yawa ya faɗa wa Al Jazeera cewa bala'in ya karkatar da muhimman kudaden gwamnati
A lot of attention is being diverted to that area because you need to
amma da hankali sosai akan wannan wato wannan wuri saboda zaka buƙaci ka magance wannan lamari a dalilin haka tabbas harajin gwamnati da dama sun salwanta baicin haka ma gwamnati za ta kashe ƙarin wasu kuɗaɗe
to an jima kaɗan baba makeri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu ka muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda a ci gaba da sa kafar wando guda da hukumar yaki da wawurar dukiyar jama'a ta EFCC ke yi da wasu tsaffin gwamnonin jihohin kasar za mu leƙa jihar Kogi mu ji inda aka kwana biyo bayan sammacin kama tsohon gwamnan jihar Yahaya Bello wanda hari wasu yan jihar ke kiransa da ya mika wuya Ahmad Muhammad a Asabe gare ka
sa to kasa katsi tsakanin hukumar EFCC da tsohon gwamnati na jihar Kogi Yahaya Bello ya samu asali ne tun a ranar 18 ga watan Afrilun wannan shekara inda hukumar ta bada sammacin kama shi a bisa zargin sa da karkatar da kudaden jihar sama da naira biliyan 80 lokacin da yake shugabancin jihar na tsawon shekaru 8 a baya dai babban kotun tarayya dake Abuja ita ma sai da ta bada sammacin kama tsohon gwamnati da wasu mutum uku wanda take tuhumar su da laifuka 19 tsohon gwamnati wanda har yanzu yake san buya tsakaninsa da hukumar EFCC don gudun kada ya shiga komarta tare da gurfanar da shi gaban babban kotun tarayya da ke Abuja don amsa caje-cajen da kotun ke tuhumarsa da aikatawa kwanaki 113 kenan ba ji durarsa ba da zanta da wasu mazauna jihar Kogi wayanda suka shawarci tsohon gwamnan da ya bayyana gaban koliya don wanke kansa suna mai cewa idan baka daka da roba jikinka ba zai yi kaikayi ba
sunana dai Abdullahi Usama jihar Kogi Lakwaja to ra'ayina akan maganan Yahaya Bello da EFCC a matsayin shi wanda muka yi alfahari da shi zai iya zuwa kunan gaba neman takarar shugaban kasa ko wani abu dai a kasan amma a ce har yanzu nan ana neman shi a maimakon ya fito ya wanke kansa mu ma yan Kogi ma kan mai kasance a wanke yake ban gan amfanin guduwa yayi na kuyewa EFCC ba in ya saba kon laifi ba yana da dama ya fito yana da lawyoyi da su kare shi
tunana Alhaji Dagi Yusuf ne dan Kogi ne dan Lakwaje ne
Ni a ra'ayina a matsayin Yahaya Bello wanda ya gwamna shekara 8 a Kogi, ya kamata ya fito don kare mutuncin kansa da kuma siyasarsa ta gaba. Ya je ma ya saurari hukumar, ya ji tambayoyin da za a yi masa, yana da lauyoyi da za su kare shi. Ba bai kamata ya dinga boyewa ba, saboda komai daren dadewa in ya gabatar da kansa ya fi masa mutunci akan a ce an je an kamo shi.
Na samu zantawa da kakakin hukumar ta EFCC Mr. Dele Oluwale, wanda ya ce wajibi ne tsohon gwamnan na jihar Kogi ya gurfana gaban kotu don wanke kansa daga zarge-zargen da hukumar ke yi masa na sama da fadi da kudaden jihar.
The issue of the former governor of Kogi State, Mr. Yahaya Bello, is an issue that the Economic and Financial Crime Commission.
Ya ce hukumar EFCC tana zargin tsohon gwamnan jihar Kogi Yahaya Bello da karkatar da kudaden jihar sama da naira biliyan 80, saboda haka ta neme shi ya bayyana gabanta don wanke kansa, amma ya ki, a don haka ta sa a kamo shi tare da gurfanar da shi gaban kotu, kuma so biyar kenan yake kin amsa gayyatar kotun. Duk da kokarin da nayi na jin ta bakin kwamishinan yada labarai da sadarwa na jihar Kogi Kingsley Fawo ya citira, na aika masa da sakon karta kwana, amma daga bisani ya aiko min da cewa a yanzu kan ba zai ce komai ba tun da yake magana na gaban kotu. Abin tambaya a nan shine shinko tsohon gwamnan da aka fi sani da White Lion, wato farin zaki a zamanin yana mulkin jihar, zai ci gaba da bijirewa umarnin kotu, ko kuwa karshe zai bada kai bori ya hau don wanke kansa daga tuhuman da kotun ke yi masa. Lokaci ne kawai zai bada amsar. Ahmed Muhammad dan Asabe, sashin Hausa na muryan Amurka daga Lakwaja a Najeriya.
A gaida Ahmad, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Baba Makeri da kashi na biyu na labaran duniya.
Iyalan fararen hula a Burkina Faso da aka kashe a wani kisan kiyashi sun zargi sojin kasar da tura iyalan nasu ga 'yan bandigan da suka kashe su ta hanyar sanya su barin ƙauyen su je tonan rami. 'Yan bandiga dauke da makamai ne suka kai hari a ƙauyen Balsarugo lokaci wato da ke arewa maso tsakiyar Burkina Faso a ranar Asabar, inda suka kashe fararen hula da dama da jami'an tsaro, inji wata majiryankin. Wata kungiya mai alaka da Al-Qaida wadda aka takaita sunanta da Larabci JNIM ta dauki alhakin kai harin, kana ta kwace ikon shelkwatan mayakan yankin. Wata kungiya mai wakiltan iyalan waɗanda lamarin ya ritsa da su mai suna Justice Collective for Balsarugo ta faɗa a wata sanarwa da kamfanin dillancin labaran Faransa AFP ya gani a jiya Talata cewa sojojin Burkina Faso sun tilastawa mutanen ta hanyar yi musu barazana suka shiga aikin gidan ramin ba tare da san ransu ba. A ƙarshe, sojojin Pakistan suna ƙara gargaɗi game da abin da suka kira ta'addancin yanar gizo, kalmar da ba a bayyana da kyau ba, wanda wasu masu fafutuka suke fargabar cewa za a iya amfani da su akan duk wani da ya suka ga sojojin ta yanar gizo. Janar sojan Pakistan Asim Munir, shugaban sojin kasar, ya yi kashedi a kwanakwanan nan cewa ana amfani da wato ta'addancin yanar gizo, ana tada zaune tsaye, kana ana yada bayanan ƙarya game da dakarun sojin kasar. A ranar bukin cika shekaru 77 na 'yancin Pakistan a wato makarantar horar da sojin Pakistan da ke garin Abbottabad a farkon wannan Agusta, shugaban sojin ya ce an kirkiro da ta'addancin yanar gizon ne da zummar haddasa rarraban kai tsakanin hukumomin gwamnati da 'yan ƙasa.
Tuwa da Baba Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake shiga babin rahotanni wanda zai kai mu jamhuriyar Niger, inda ake fama da yawan fashi har ma da kashe mutane a wuraren sana'o'in tura kuɗi, kamar yadda ya fi faruwa a kewaye da kuma yankin Tasawa, inda a baya-bayan nan aka yi ma wata budurwa mai aikin tura kuɗin yankan rago, Mansur Sani Gareka.
Jami'an tsaro na Tasawa sun yi nasarar sabke gungun matasa su 12 da ke aikata wannan danyen aiki. Halilu Bozari alƙali mai shari'a ne a Tasawa.
Lokacin da an kai bincike can gidan nasu, an tar da kaya da dama, akwai kayan sozawa ba mutum da ya samu su ba, akwai kwantar ma na Nijelek ga sunan suna kuke gani, akwai poshet na portable da portable ma wanda poshetta guda daga cikin poshetta da aka samu ita ce ma ta karfafa ma abin ga karfi masu bincike har sun ha gano poshetta din nan ita ce wata margaya ta yi aiki da ita ta farta ta ce an samu yuka hallau wanda wannan yuka da ita kawai ya kashe wannan ma'aikacin amana abubuwa da dama ga sunan an samu to doka irin wannan galahin gaskiya na kashe mutum da gangan yana da mayan laihuka wanda sakamakon su ha shine kusan rai tare ko kuma hizan hukuncin kisa
wannan batu shine mafi daukar hankali ga al'ummar ya sanya su suke tsokaci
sunana Ibrahim Habu lalle yanzu hankalin zai kwanta amma kuma akwai dardar saboda ni saboda idan aka sare wato ita ya kamata a sare hajijoyin shi yau akwai irin wannan samari dubbanne cikin gari wanda bai an dauki matakin wato hana su yi wannan danya aiki kowa ya sani cikin garin na mutanen da suke saidawa matasa miyagun kwayoyi
Muktar Jibo akwai lokacin da duk kwayar da za a kama nan garin ne akwai lokacin da an zo an ce sata akwai lokacin da yanzu an komo an ce kuma yawan kashe mutane kenan menene matakai wannan police muna raka su da dangance da jan kokarin da suke
sunana Jamila Isko ya kamata mu san ina ne wurin nan da yara musu yi zuwa suna wani abin da ba daidai ba kakkace ba danka bane dana kowa ne kenan muyi fatan Allah ya yi mu wannan masifa wannan bala'i Allah ya yi mu shi amma tare da taimakon mu sai mun yaki mu duka da wannan abun ka diba gani sai dai mu yi shi wani wuri
shin ko ne irin mataki hukumomin garin ke dauka don magance faruwar irin wannan a gaba shugaban gundumar tasawa Salifu Mummuni ya sha hankalin masu kamfanin tura kudade
yau a affair de transfert d'argent abu ne da yana taimaka kwarai cikin al'umma ayi abun cikin tsarin da ba wanda zai rasa wani abu kuma ba ku rasa kudinku tunda wa'annan kudaden da ake dauka maimakon a sake su in kun aza su kun sa cikin wannan biya masu gadi ai ya yi gyara kenan muna jira da ku a ce kowa ya dauki matakai yanda ya kamata wa'annan mutane da ake kashewa ɗan uwan ku ne ɗan uwan wasu ne yau duk abin da kun ba su ma ba za ku maida musu mutanen su ba kenan ai abin da zai sarra rayuwar mutane abin da zai bada security ya taimaka kowa ya samu kwanciyar hankali a samu zaman lafiya a wannan jihar
bincike dai ya tabbatar da cewa amfani da miyagun kwayoyi na cikin abin da ke jefa matasa cikin wannan hali na fashi Mansur Sani Muryar Amurka daga Maradi, Jamhuriyar Nijar.
Ta gaida Mansur kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a Jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Yayin da aka tunkari babban zaben shugaban kasar Ghana, babbar jam'iyyar adawa ta NDC ta gindaya sharuɗa 6 kafin ta saka hannu a yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin jam'iyyun siyasa. Jama'a assalamu alaikum. Za mu kasance a cikin wannan yarjejeniya ba sai dai idan mun hada dukkan masu ruwa da tsaki a ciki ta yadda za a samu wakilcin bangaren shari'a a samu wakilcin tsarin gurfanar da masu laifi sannan a samu wakilcin shugaban siyasar kasar nan. Shugaban jam'iyyar adawa ta NDC a kasar Ghana kenan Johnson Asedu Nketiah yayin da yake bayyana matsayar jam'iyyar su a gaban majalisar wanzar da zaman lafiya ta ƙasa dangane da wata yarjejeniya ta zaman lafiya da aka tsara ga dukkanin jam'iyyun siyasa su kuma rattaba mata hannu tuni dai da kalaman ruru ta wutar rikicin siyasa a lokutan gangamin yakin neman zaɓe suka ƙara zafafa tsakanin manyan jam'iyyun siyasar ƙasar musamman ma NPP mai mulki da kuma jam'iyyar adawa ta NDC lamarin da manazarta ke cewa yana ƙara yin barazanar gurgunta tsarin demokradiyyar ƙasar la'akari da yadda al'amura suka fara ɗaukar zafi a yayin da aka tunkari babban zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki a watan Disamba mai zuwa majalisar wanzar da zaman lafiya a ƙasar ta tattaro hancin shugabancin jam'iyyun siyasa a wani taro na musamman domin tsara yadda za a kaucewa tashe-tashen hankula masu nasaba da zaɓe Akan haka ne majalisar ta tsara wasu ka'idoji na tabbatar da gudanar da zabukan cikin kwanciyar hankali ba tare da rikici ba, inda kuma ta buƙaci amincewa tare da rattaba hannu na dukkan jam'iyyun siyasa akan waɗannan ka'idojin. To sai dai babbar jam'iyyar adawa ta NDC ta fito ƙarara ta nuna rashin gamsuwa da tsare-tsaren. Akan haka kuma ta ce ba za ta rattaba hannu kan yarjejeniyar ta zaman lafiya da jam'iyyun siyasa suka saba yi a duk lokacin zaɓe ba, har sai an cika wasu sharuɗa guda shida da ta gindaya. Kakakin jam'iyyar ta NDC Adel Umar ya yi ƙarin bayani kan waɗannan sharuɗan.
Suna tsammani a cikin musulunci muna da wani phrase da ake ce ma la dhurra wa la dharar, ban cucinka to amma da ikon Allah kuma bana yadda kima ka cuce ni. Ina tsammani kan premisin wanga yasa His Excellency John Dramani Mahama sa'ilin nan party nan don kanshi baki daya muka decide General Asimki Asidun Ketiya ya ce wai a peace pact mun ba mu sai, domin cucin ya yi yawa kuma ana yin cucin ka akan huskanka kana ganin kaman ga abin da ake maka, kuma sha ce wai shirin baka da iko kai magana ba mu yada. Inda ya kasance yawan suna so mu sign peace pact, ya kamata akwai wasu abubuwan da ya kamata a yi. Na farko shi ne mai a yawan su West Wagon, in kun tuna in by election da aka yi daga yawan su West Wagon ya kasance kama an jima mutanen Ghana ciwo, wani samari ma da shi ya kasance kafin nan nashi ma ya lose. An je an zama gwamnati, an zama parliament, aka fito da white paper da ke gwada kama abin da ya gudana daga wurin bai dace ba. Minister da muke da shi wanda cewa Brian Achampong wannan lokaci was the one that was in charge. In fact abubuwan ga white paper ya indicate kama ya kamata wani su mutane a jakunni su harwaye bai wannan muna so mun ga wannan. Sannan sa'ilin nan daga Tachiman South 2020 elections da kai election mutane guda 8 suka bar duniya daga wurin nan da yake kiran shi Ablekuma Central da Banda constituencies. Muna cewa kama ya kamata wanda aka ce wai an arrest su da mutane da aka dibiya hannaye akan su ya kamata bai lissa mace an prosecute su. Na biyu kenan. Na uku, Electoral Commission ta print 1 million excess ballot papers for elections da za a jinga. Ba ta da iko ta yi wannan 1 million ballot papers na da ta print ko muna cewa ya kamata a prosecute wani kuma kan wannan. Sa'ilin nan Electoral Commission don kanshi akwai wani devices na yabace BVD da BVR. BVR shi ne wanda ke kasance kamar in dai da mu je wani na neman kadin da ake dokan a vote da shi, which is voters ID card din. Ake dokan a doki a check fingerprint mai shi sannan a zana sunan mai shi a register mai shi. Sa'ilin nan BVD shi ne wanda ya kasance ranar da za a je a vote shi mutum da aka dibiya annunka kai insha Allah a verify ga sannan kai ka vote. BVD da BVR Electoral Commission wai ya bace muna ce wai ya kamata a nemo wayannan BVR da BVD suna kawo wanda aka arrest su a punish su. Na biyar, President Nana Akufo-Addo da kanshi ya kamata ya fito a fili a bayyane press conference ya indicate publicly that insha Allah ba abin da dai juye wayan mutanen bane, inda ya kasance kama an yi election, inda ya lose election ya hand over power, ya kiyaso ya hand over power. Sannan final message mu peace pact ne suke son mu sign. Bayan sun yi wannan biyar sun kare peace pact din kamin mu ya NDC mu sign, ya kamata political parties suka baki da su sign wannan peace pact. Ya kamata Inspector General Police shi ma yazo ya sign kamar abinda muke ce muna neman ga, which is the 6 kowa ya bi yayi yanda ya kamata. Ya kamata ya sign Chief Justice, ya kamata su sign. Sa'ilin nan Muzuri Attorney General da Minister of Justice shi ma ya kamata ya sign. Minister National Security ya kamata ya sign wannan takarda. Sa'ilin nan National Peace Council su ma su sign. Sannan Electoral Commission ya sign kamar in dai Allah in ya yarda aka election za ka kare ba za a cuce wani bane. Sun dai wani ya kasance a cikin su suka so cuci ayi a kama su.
To sai dai a nasu bangare jami'in watsa labarai na jam'iyyar NPP mai mulki Alhaji Kabe ya bayyana ikirarin jam'iyyar ta NDC a matsayin soki burutsu.
To wannan ai kowa ya san NDC halin su ne, tashin rashin gaskiya, yaudara, kawo damuwa, faɗan magana da ba dalili, abinda su ba su yi ba a lokacin su da ta faru ire-irenta, don election related violence ba yawa ta fara ba lokacin da suke nan ta faru. Ba su aje committee ba, commission ko committee ma ba a yi bincike, su ba su taɓa yi ba. Yau in za ka duba ka ga shi wannan shugaba Nana Addo da Bawumia sun aje commission, abinda suka faɗi na batun Iowa su West Wagon gaskiya ne, amma sun aje commission an yi bincike ba, ba taɓa yi ba. Duka improvement ne ta neman zaman lafiya da kuma daidaitawa a lokacin jefa kuri'a. Sauran sharaɗu ɗi cewa shi shugaban ƙasa ya fito ƙarara ya ce ya gaya wa mutanen cewa shi ba zai koma, shi zai miƙa hannu ragama ga duk wanda Allah ya bashi nasara. To ai ya faɗa ya kai so kam cewa shi wanda ya ci nasara zai bashi, ba su za su faɗi balle ba, ya faɗa kuma 'yan jarida sun ji kuma kuma an dauka kuma na yau social media da kuma print media. Banga duka wata dalili ne na ganin cewa kaman sun riga sun fadi kasa ba su da nasara. Kuma dalili ne shine ya kamata su bari mutane su san kaman ba ragwance su bane, kai wani ababa ne da aka shifida da fatatanye su ba. Wannan mun kula mun lura da su cewa hanyar mafaka suke nema na kawo dalilai. Ka san 2020 ma sun yi suka ce su ne a gaba, sun yi nasara su karshe su suka tai kotu. Kai ba su da hujja, ba su da takardu, ba su da shaida. Ai an taba lashe su ai. Ko so bi nana da kuma ya lashe su kuma so bi. To menene wani ban mamaki ne in an ci su kuma su samu hakuri, su bar mu inda muke zaune lafiyar mu da gefen mu duka akwai hayaniya, amma mu da zaune lafiya Allah ne kiyaye mu, ne muke mu shugaba kuma kirki muke da shi nana adu saboda shi su yi hakuri. So da hannun su ya so ai zaman lafiya. Election za a yi sa peaceful ne, transparent, kuma wanda ya ci ya ci ne, kuma wanda ya ci za a ba ragama. Ba wata dalili da zai sa a ce za a hana mu wanda ya nasara.
Tuni dai da rikicin siyasar ta Ghana ya so ma jan hankalin masana da kwararru waɗanda kuma suke nuni da cewa abin da ke faruwa a ƙasar a halin yanzu alamu ne na rikicin siyasa da ka iya gurgunta demokradiyyar ƙasar da ta sani yabo a duniya idan har ba dauki kwararren matakai ba.
Maganar nan da NDC suka yi cewa ba za su sa hannu kan yarjejeniyar da ake yi na zaman lafiya game da election da ke zuwa gaba, wani magana da yake ya kamata da su kuma duba kuma. Shi yasa ni na ga peace council da suke neman a yi wannan ya kamata su ga ainihin manyan su, domin ra'ayi ne chairman ya kawo. Shi candidate kuma da yake John Mahama shi ma ya fadi ya ce gaskiya ne ba zama na an dace ba amma ra'ayi ne. Shi yasa ya kamata peace council da su ga ainihin council of elders kenan manya NDC ya so su da su zama su yarjejeniya, an yi su koro musu matakan da ya su ganin suke doki suka kaman kusan dole ne a dibiya ma gwamnati ya nauyi cewa ya kamata ya yi wani abu kan wannan ma wanda ya wuce sannan ma mu shiga wanga election. To amma kusan ce dai dole ne su sai wannan peace pact din nan saboda batun zaman lafiya dai ba iya sake zaman lafiya da wani abu daban ba iyawa. Domin mun ga kan da tashi-tashi hankula ababen da yake kawo mu kasa.
Wani kwararre a fannin sulhu da shiga tsakani kuma mai sharhi kan lamuran siyasa Malam Abdulmajid Musa ya shawarci jam'iyyun siyasa da su mutunta yarjejeniyar ta zaman lafiya.
Akwai abin da ake cewa groupthink a cikin sociology, wato kowane maganan da politician zai yi it has an impact on tunani da hali mutanen da suke inspire. So maganganun da ake yi na is very dangerous because yana create more divisions kuma yana bari masu bin su waɗanda suke inspire suna duba kaman the only way out is the use of violence.
Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Idris Abdallah Bako, sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
Gaishe ka da tawagarka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice.
A jiya Talata kungiyoyin jin kai na ƙasa da ƙasa da dama sun yi kashedin cewa aikin jin kai a zirin Gaza na kan hadarin rushewa sakamakon cikas da ayyukan Isra'ila ke yi da kuma kankancewar yankin da ta kira wuri mai aminci ga fararen hulan Falastinawa. Aikin jin kai da ake gudanarwa a Gaza yana fuskantar kalubale, lamarin da ya hana dubban mutane samun abubuwan more rayuwa, a cewar Camila Dogliotti, manajar ƙasa ta kungiyar jin kai ta ƙasa da ƙasa mai suna Humanity and Inclusion Handicap ta Falastinawa. A jiya Talata, shugaban addini a Iran ya bude kofar sabunta tattaunawa da Amurka akan shirin nukuliyar kasar da ke samun bunƙasa cikin gaggawa. Yana faɗa wa gwamnatin farar hula ta ƙasar cewa babu damuwa a tattauna da abokan gaba. Kalaman na Ayatollah Ali Khomeini ya jajjan layi ga duk wata tattaunawa da za a yi ƙarƙashin gwamnatin shugaba Masoud Pezeshkian mai aƙidar sauyi. Kana ya sabunta kashedinsa cewa ba za a iya aminta da Washington ba. Hukumar agajin gaggawa ta ƙasar Najeriya ne ma ta yi kashedi cewa asarar rayukan da aka samu sakamakon mummunan ambaliya a ƙasar ka iya yin tsanani a watannin Oktoba da Satumba, lokacin da aka fi samun ruwan sama kaban da bakin ƙwarya.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirma na wannan lokacin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri, wanda ya tani gabatar da shirin, da producer mu Dadi Balawi, sai kuma engineer mu na yanzu James Cook, ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.